Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ali Mustafa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanan labaran.
Muna da rahotanni da za su tabo maganar bala'in da guguwa da kuma girgizar ƙasa suka yi a Amerika da kuma Mexico. Sannan za a ji martanin farko da gwamnatin Amurka ta mayar game da abin da ke faruwa ga 'yan Rohingya a ƙasar Myanmar. Ba haka za mu ga muku abin da shugaba Donald Trump ya ga shugabannin Afirka da suka haɗu a New York.
To kanin labaran kenan. Za a ji cewa sojojin Najeriya sun tura kayan yaƙi ciki har da jirgin sama samfurin Alpha Jet zuwa kudu maso gabashin Najeriya.
Bin dama da ya kamata aikin tuntuni saboda wuri ne wanda yake yana fama da matsalolin tsaro.
To yayin da yake shirin jawabi ga Majalisar Ɗinkin Duniya a yau, an yaba ma shugaban Ghana tare kuma da shawartarsa.
Ina fatan cewa shugaban Ghana zai kai koyo abinda mai girma Buhari ya gaya ma wanda da sannan.
Za kuma a ji bayanin ministan tsaron Najeriya kan inda aka kwana game da batun tsaro a Najeriyar. Kamar kowace ranar Alhamis, Alher Grace Abdu na tafi da shirin domin iyali. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, muna fatan kowa ya gari lami lafiya. Daukacin dukkan mutanen tsibirin Puturuku su miliyan 3,300 ba sa da wutar lantarki a sanadin wata mahaukaciyar guguwa da aka ce rabo a game lahaninta da kuma ƙarfinta don kamar shekaru 90 da suka wuce. Ita wannan guguwar da aka makala wa suna Maria da ke tafi da iska mai tafiyar kilomita 185 kowace sa'a guda ta zubar da kusan daukacin dukkan gidajen da ke wannan tsibiri, kuma ta haifar da masifar ambaliyar ruwa da ta mamaye yankin baki ɗayansa. Duk da cewa zuwa karfe 6 na maraicin jiya karfin guguwar na ya ragu, masana ilimin yanayi sun ce kada a yi mamaki idan ta sake tunzurowa a yau Alhamis. Ko bayan ɓannar dukiya da ta janyo har ila guguwar ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla guda 9.
A ƙasar Mexico kuma har yanzu ma'aikatan ba da agaji na can suna ci gaba da neman mutanen da gine-gine suka afka a kansu a sanadin gagarumar girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7 a kan ma'aunin ƙarfin girgizar ƙasa wadda ta afka wa birnin Mexico City, inda kuma ta hallaka mutane 225 kuma ta janyo rushewar gine-gine barkatai. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Miguel Oriol Chong ya ce sojoji da 'yan sandan ƙasar za su ci gaba da bin lungu-lungu wajen neman mutanen da gine-ginen suka danne har sai sun tabbatar da ba wanda ya rage ƙarƙashin ƙasa. Girgizar ƙasar dai ta fi shafar garin Puebla ne mai tazarar kilomita 123 kudu maso yammacin birnin Mexico City ɗin. Shugaban ƙasar ta Mexico Enrique Nieto ya ba da hutun kwanaki 3 don a yi juyayen ɗumbin mutanen da suka rasa rayukansu.
A karon farko, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi magana da kuma murya mai ƙarfi da ake ɗauka a matsayin muryar ƙusar gwamnatin Amurka mafi babban mukami da ya taɓa fitowa fili ƙarara, yana la'antar abin da ya kira cirin jama'a na tashin hankali na 'yan jinsin Rohingya da aka tilasta barin ƙasarsu ta Myanmar da kuma yin ƙauren ba shiri zuwa ƙasar Bangladesh a sanadin fatattaka da ake musu. Da yake faɗar haka a jawabin da ya gabatar a wajen wani babban taron da aka yi kan ayyukan sojin kiyaye zaman lafiya a Majalisar Ɗinkin Duniya jiya, Pence ya ce abin takaici ne yadda duniya ta zauna tana kallon abin da ya kira wannan bala'i yana faruwa a ƙasar ta Myanmar, wacce kuma aka santa da sunan Burma. Mataimakin shugaban Amurka ɗin ya ce abubuwan da aka nuna a hotuna sun tada hankalin Amurka da ma duniya baki ɗayanta saboda irin rashin imanin da aka rinka nuna mutanen da abin ya shafa. A cikin wata ɗaya da ya gabata dai, 'yan jinsin Rohingya ɗin nan kamar su 400 aka tilasta yin gudun hijira daga can ƙasar tasu saboda wannan gallazawa da ake musu. Pence ya ce tuni sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi magana da ita shugabar Myanmar din Aung San Suu Kyi kan lamarin na 'yan Rohingya da ya nemi shugabannin kafofin tsaro su bari a dinga kai agaji ga waɗanda abin ya shafa. A jiya ne kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka din ta ba da sanarwa cewa ita kanta gwamnatin ta Amurka za ta aika da kayan agaji na kimanin dala miliyan 25 domin a bayar ga su 'yan Rohingya din na masu gudun hijira.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ya gama yanke shawara akan matakin da zai dauka dangane da ci gaba da warware yarjejeniyar nan da aka kulla a shekara ta 2015 tsakanin Amurka da Iran, wacce ke da alaka da kokarin Iran din na neman kira makamin wato kare dangi na nukiliya. Sai dai Trump ya ce ba zai fadi shawarar da yanke kan maganar ba. A shekarar 2015 ne dai Amurka da sauran manyan kasashe irin su Russia, China, Faransa, Jamus da Burtaniya suka shata wannan yarjejeniyar da ta tanadi cewa za su janye takunkumin karya tattalin arzikin Iran din idan ta amince ta yi watsi da shirinta na neman kiyar makamin nukiliya. Haka kuma yarjejeniyar ta ce wajibi ne shugaban Amurka bayan kowaɗanne kwanaki 90 ya fito ya bada sabon tabbacin cewa Iran na aiki da yarjejeniyar. Wa'adi na gaba na bada wannan tabbacin shine ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa, wanda shine shugaba Trump ya ce yanzu yana wato ya gama yanke shawara akan abinda zai yi game da yarjejeniyar, amma kuma ya iya fadi ko wani mataki ne zai dauka.
To can wani gefen kuma shugaba Trump din ya ga shugabannin kasashen Afirka da ke halarta babban taron da ake yanzu haka a New York na Majalisar Dinkin Duniya cewa zai tura jakadiyar Amurka da ke majalisa din wato Nikki Haley zuwa kasashen Sudan ta Kudu da kuma Congo Kinshasa domin ta je ta ganin waina da ake tuwa a wayannan kasashen. A lokacin wata liyafar cin abincin ranar da ya shirya shugabannin Afirka din jiya a can New York, shugabannin Amurka ya magana game da tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da addabar mutanen kasashen Sudan ta Kudu da Congo, inda yake miliyoyin mutane na zaune cikin halin ɗarɗar. To sai dai kuma a jawabin nashi shugabannin Amurka ya lura da cewa Afirka fa tana da kasashe 6 a cikinta yanzu haka wanda suna cikin jerin gwanon kasashen duniya guda 10 wanda tattalin arzikinsu ya fi bunƙasa fiye da duk sauran kasashen duniyar nan tamu. Wanda ya sa Trump ya ce nahiyar Afirka tana zaman kamar wata amarya da dukkan kasashen duniya za su so su kulle dangantakar kasuwanci da ita.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara ya da zangon a kudu maso gabashin Najeriya, inda sojojin Najeriya suka tura makaman yaƙi da wani jirgin yaƙi samfurin Alpha Jet. Lamiɗa Abakar Gareka.
Kayayyakin aikin dai sun hada da wani jirgi kirar Alpha Jet. Rundunar ta ci gaba da cewar wuraren da aikin zai shafa sun hada da yankin kudu maso gabashin Najeriya da ma wani bangare na yankin Niger Delta, kuma akwai bukatar sojoji na kasa da kasa. Yasa sojojin saman suka shiga wannan aiki gadan-gadan. Zuwa yanzu dai masu kare haƙƙin bil'adama tuni suka fara sharfi kan wannan lamarin.
Mana Comrade Bala Mukhtar Muhammad, rajin kare haƙƙin bil'adama a South Southeast. Eto, alhamdulillah muna ganin abin dama da ya kamata a yi kenan tuntuni saboda wuri ne wanda yake yana fama da matsalolin tsaro tun kama daga kidnapping, fashi da makami, hostages da sauransu. Ya kamata a ce dama akwai tsaro sosai a yankin. To kaga wannan abu na maganar ƴan Biafra nan sai ya kara tunzura take nan. Kaga in ba an tsare tsaro ba a yankin, ba abin da za a ce an samu zaman lafiya kuma an tsare rayukan zuciyar jama'a.
Su ma in yankin Niger Delta da mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyin su.
My name is Barivuli Akpo. Sending a jet to monitor the activities of what they call.
Yana cewa ne sunana Barivuli Akpo a ra'ayina kawo jirgin yaki da sojojin saman Najeriya suka yi a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya ba zai kawar da matsalar tsaro ba a yankunan guda biyu sai dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake wani salo.
Sunana Yakubu Aliyu da ina chairman na Levanta Capital Market and Chamber of Revenue na kasuwan gaba daya. Wannan mataki da Najeriya ta dauka yayi daidai ya nuna suna shirye su tare mutuncin Najeriya saboda haka a zauna lafiya a duk kuma doka abinda kaga zai kawo maka matsala karkashin shi.
A gefe daya kuma rundunar sojan Najeriya ta musanta cewar ta ayyana wata kungiya a matsayin ta yan ta'adda idan ba manta ba a baya-bayan nan ne dai aka ruwaito daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya Major General John ya bayyana cewa kungiyar ta NIPOP ta yan ta'adda ce amma dai a yanzu rundunar ta ayyana kungiyar ta IPOP a matsayin kungiya mai barazana ga harkar tsaro. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafaro ku dan hankalin mu za ta shi zuciyar mu za ta bace ga zuciyar mu za ta yi gashi
ta Allah shi kyauta a kuma gaida Lamido. To a yayin da sojojin Najeriya ke tura kayan yaki zuwa kudu maso gabashin kasar a nan Amurka, abokin aikinmu Sarfilu Hashin Gumal da ke wurin babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York ya tuntubi ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali Murabus wanda ke cikin tawagar shugaba Buhari a babban taron na Majalisar Dinkin Duniya, inda Sarfilu ya fara da tambayarsa yadda duniya ke daukar kalubalen tsaro a Najeriya da kuma jawabin da shugaba Buhari yayi. Sai ministan ya ce,
alhamdulillahi kaman dai da rahotanni suke nunawa a nan, ko shi sakataren United Nations ya yawa wa shi shugabanmu na cewa dattijo ne, kuma ya nuna cewa shi shugaba ne na Afrika gaba daya ba na Najeriya ba, akan kakalaman da yayi na game da North Korea da kuma sauran kasashen duniya.
Cikin jawabin nasa da yayi maganar ya gode wa Majalisar Dinkin Duniya da sauran kasashe kan taimakon da suke ba ku a fannin tsaro. To wane taimako ne suke ba ku halin?
To ai ka san taimako shi kal iri-iri ne. Ba tare da dadewa ba ita Majalisar Tsaro ta Duniya gaba daya, United Nations Security Council, sun zagaya kasashen nan guda hudu na Niger, Chad da Cameroon da Nigeria na Lake Chad, suka zo suka ga abubuwan da ke faruwa da kuma matsalolin da yan gudun hijira da kuma sauran abubuwan da suke damun jama'ar wannan yanki.
Akwai magana cewar kasar Jordan ta taimaka Najeriya da motocin silke wajen 200, akwai kuma wani taimakon na jirage ne, ina tunanin suka faɗa yake zuwa. Ya magana take gaskiya ne?
Haka ne, gaskiya ne. Kaman nan da wata 6 da suka wuce shugaban kasar Jordan ya yi ma albishir kasar mu cewa zai ba mu makamai waɗanda su suke da su da
suna da shi wanda ya musu yawa ba ma su amfani da shi,
ba sa amfani da shi kasan sun faman yaki da lokacin irin Isra'ila da sauransu. Ba nan ɗaya ba ma yayi alkawarin kuma hadda jiragen sama ma zai taimako mana da su. Allah ya bashi ikon ya cika nasu alkawarin, so mun gode masa. Saudi Arabia ma sun yi alkawari, akwai kuma wasu wurare irin su din da suka yi alkawura waɗanda muke fatan ba da dadewa ba za su cika wannan alkawari.
To a gaida Sarfilu da wannan rahoton. To a yayin da shi kuma shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ke shirin gabatar da jawabinsa ga Majalisar Dinkin Duniya a yau din nan, abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tuntubi wani dan asalin kasar Ghana da ke zaune a birnin New York, inda ake taron, inda ya soma da tambayarsa hoɓɓasar shugaban a taron, sai ya ce,
shugaban kasan mu gaskiya ne farkonci shugabancin shi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, amma yayi rawa a gani na siyasa a cikin kasan mu sosai. Na farko kaga yau ya sadu da shugaban kasan Amurka Donald Trump, sun tattauna yanda za a kawo ma Afirka musamman ma Ghana wa'ensu taimaka. sa'an nan jiya ya kuma ta Columbia University sai aka zabi Ghana domin yanda Ghana suka kimantu cikin demokratiya.
To dan san kuma ya hadu da takwarorin sa kaman na Najeriya da wasu kuma shin kana ganin haduwan shi da kasashen zai iya kawo masa ci gaba?
A kwarai kuwa wato dumuntakan da ke tsakanin Ghana da Najeriya ba yau aka soma shi ba. Bar ma in bari ka sani kafin ya baro Afirka sati dai kenan da shi Alkufu Ado yace ya kai mai ziyara da komo daga London bayan haka suka tattauna kan batun mai da gas.
To yanzu ne kuma shugaban na Ghana zai yi jawabinsa a babban taron na Majalisar Dinkin Duniya. To no. Kana ganin menene abin da kake tunanin shugaban zai faɗa ko kai me kake so ka ji an ce shugaban Ghana ya faɗa a wannan taron da za a yi?
Na farko dai ina zaton cewa zai tallafatar da yanda Ghana suka himmantu cikin demokrasi kuma su Majalisar Dukkan Duniya abinda suke neman Afirka su yi kenan. Mun samu wurin shekara 20 ba wani hayaniyan da ya tashi kan demokratiya. Sannan kuma ina zato ya fadi ma mutanen UN cewa yanda suke tafiyar da lamuransu na batun Afirkan nan ba haka ake yin ta ba. Akwai wani sa'i kaga taimakon da muke nema ba a bamu amma idan ya faru wa'en wuri kaga ana taimako wannan taimaka. Na saurari abinda shugaban kasa na Najeriya President Buhari ya gaya ma wani gas na ji dadi sosai. To ina fatan cewa shugaban Ghana zai kwaikwayo abinda mai girma Buhari ya gaya ma wani da sannan ya so she mu san yanda Afirka zai tafiyar da lamuran shi daidai.
To wanda Baba Yakuma Keri hira da shi shine mai sharhi kan al'amarin yau da kullun mazaunin birnin New York Muazzu Muftawu dan asalin kasar Ghana. To jama'a ga wannan su mun taba.
General Tukur Buratai ya tabo irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida.
To compliment the efforts of the Nigerian army.
Don marawa kokarin sojin Najeriya, gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu zaratan 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su 3,000 a kashin farko, waɗanda daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama.
To jama'a sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken wannan rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bukin sallamar 'yan matan sakandaren Chibok 106 da kungiyar Boko Haram ta saki bayan garkuwa da su na tsawon shekaru 3. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta aje 'yan matan ne a wata cibiya da ke birnin tarayya Abuja domin kula da lafiyar su da kuma taimakon su su iya fuskantar rayuwar yau da kullum. Kafin gudanar da wannan bikin, wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka kai ziyarar gani da ido a Najeriya. Bayan dawowarsu kuma na yi hira da 'yan majalisar wadda ta fara da bayyana mini makasudin zuwan ta Najeriya.
The purpose of this last visit to Nigeria was to actually see all of the young girls who were held in captivity by Boko Haram. For 3 years.
Makasudin wannan ziyarar ta baya-bayan nan da na kai Najeriya ita ce don in gane wa ido na ainihin dukan 'yan matan da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a tsawon shekaru. Abin al'ajibi ne kuma ina so in shiga sahun waɗanda suka ga wannan abin al'ajibi. Saboda haka tunda aka saki rukunin ƙarshe na 'yan matan su 82 na yi ƙoƙari in tafi Najeriya daga ƙarshe na samu damar tafiya.
Na hakikanta cewa ba ganin 'yan matan kaɗai kika yi bakin kuma tattauna da su. Menene suka gaya miki? Wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu?
Well, what they did mostly was entertain us. They played the drums, they sang, we danced with them.
Abinda suka yi galibi shine taya mu bolewa, sun yi ta kada ganga, mun yi rawa tare da su. Ba mu yi kokarin yin katsalanda a rayuwarsu ba, domin mun samu bayani a rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu. Saboda haka, maimakon fama musu gyambo, mun yi wake-wake tare da su. Na yi jawabi, na kuma gaya musu yadda kowace ranar Laraba 'yan majalisa suke sa jajayen tufafi, mu rike kwalaye, mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar Twitter. Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a domin kaina da kuma yadda muke kaunar su da kuma yadda zamu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun kungiyar. Saboda haka ba mu yi dogon zance ba, sai dai rungumar juna da nuna wa juna kauna. Ina kuma da hotuna da muka dauka waɗanda 'yan majalisa suke dauka muna sawa a shafin Twitter, ɗaruruwan hotuna. Na tafi da suna nuna musu. Ni da sauran 'yan majalisa da muka tafi tare muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun rai. A lokacin da muke raba hotunan, sai ɗaya daga cikin malaman su tace, kada ku raba hotunan, ku rage waɗansu. Sai na tambaye ta dalilin, tace domin akwai waɗansu da suke kwance a asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene yasa suke kwance a asibiti, sai tace waɗansu an harbe su ne da bindiga. Waɗansu sarar macizai ne, waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba, waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu amma sun tsira da rai.
Mun ji labari cewa babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan da suka dawo da ciki, gaskiya ne?
There were four who had babies already delivered. It is my understanding from the first group that was released. I think it was 21 of them.
Akwai guda hudu daga cikin su da suke da jarirai sun riga sun haihu. Naji cewa bisa ga bayanan rukunin farko, 'yan mata 21 da suka fara dawowa, waɗansu daga cikin 'yan matan sun mutu a wajen haihuwa, amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakin su.
Akwai kuma labarin da ke cewa 'yan matan ba su samun hulɗa da dangin su. Yaya suke ji game da wannan?
I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed, and they have access to them. In fact,
ina jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce, suna hulɗa da dangin su. A gaskiya ma suna kan shirin mika su ga iyayensu, amma sun so su taimake su su kwantar da hankulan su kafin mai da su ga iyayensu. Bisa ga abin da gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su, suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sace shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi? Idan aka sake ki, hankalinki zai fita daga jikinki, tunaninki zai birkice, sabili da haka ya zama dole su rike su su kwantar da hankulansu. Ina jin da sun raba su nan da nan da dawowarsu gida, da sun jefa su cikin wani yanayi na ɗimuwa da tada hankali. Ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuƙa.
Because these girls had been together so long, to separate them would have traumatized them, in my estimation.
Waɗansu suna kushe wa shawarar da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja, suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayensu tamkar suna kurkuku ne.
I don't necessarily agree with that, because I think there is almost like a syndrome when we're together.
Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare, wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayensu suke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta tauye rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayensu za su kai 'ya'yan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin 'ya'yansu. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga 'ya'yansu ba. Sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba. Kasancewa ba tare da iyayensu kaɗai za su yi rayuwa ba, za su yi cuɗanya da kowa.
Manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan. Bisa ga abin da kika ji kika kuma gani, kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su?
I think so. They're in school. They're studying in a grammar school.
Ina tsammanin haka suna makaranta sun yi magana akan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi ilimin su amma gwamnati tana jiya domin su sami ilimi ban ga alamar wata daga cikin su tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma bakin ciki ba zan baki misali da ƴan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai sun zo ofishin zan tafi da su wani zaman shagatawa a fadar White House su shida kafin su zo an gaya wa iyayensu da suke ne da su cewa suna bukatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a ba su izinin shiga fadar White House sunayen su suna jerin waɗanda za su shiga fadar amma suna bukatar shaidar tantance su da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi sai na waya na tambaye kowa ko tana da takardar tantancewar ta sai ɗaya daga cikin su ta ce wayyo Allah ni ban zo da katin tantancewa ta ba sai na juya na tambaye ta baki rike takardar tantancewar taki ba to babu yadda zan yi shigar da ke fadar White House saboda haka na tambaye sauran ƴan matan muna buƙatar tsayi da shawara yanzu haka nace ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni ita kuma ta koma ta jira mu a office ko kuma dukan mu mu fasu tafiya ba tare da wata tantama ba dukan su da murya ɗaya suka ce dukan mu za mu fasu tafiya babu ko jayayya wannan ya nuna mun cewa suna buƙatar juna suna buƙatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jejin daga hannun waɗannan ƴan ta'addan ba ku san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai sai kawai ka dogara ba su a wannan ba shawarar ƙwarai bace
You can imagine how they had to depend on each other for 3 years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology.
Tunda aka sace ƴan matan nan kika kudurta zaki ci gaba da gaggwarmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya zaki bayyana nasarar wannan fafutuka take?
I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight, we're going to keep it in the news. And we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found.
Mun aika da sako kararra ga duniya cewa zamu yi yaki, zamu ci gaba da yada labarai akai, kuma zamu ci gaba da magana da tada tsimin jama'a akan yaran nan sai kowannen su ya dawo gida.
There's a place in your heart and I know that it is love. A place that was brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. This place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma shirinmu na gaba ku ji abinda ƴar majalisa Federica Wilson tace ya sa ta lashe takobin ci gaba da fadakarwa domin Najeriya da kuma mata da har-haren kungiyar Boko Haram yake shafa kafin na a madadin bakuwar tamu da Zainab Babaji da Karina Choldi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da kuma fatar ganin lokacin da za a sa da sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to a gaida inar amal da tawaggar ta yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sakkuto ya dawo da labarin duniya amma fa a takeice
Ibrahim yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake can majalisar ɗinkin duniya yana cuɗanya da sauran shugabannin ƙasashen duniya ɗin a nan birnin Washington DC kuma babban jigon binciken rawar da ake zargin Rasha ta taka a zaben Amurka na bara Robert Mueller ya nemi fadar White House shugaban Amurka ɗin ta bashi dukkan takardu da sakonnin email da ke nuna matakai da kuma hukuncin da shi shugaba Donald Trump ɗin ya taɓa ɗauka tun daga ranar da ya hau kan karaga na shugabancin Amurka ɗin nan. Musamman shi Mueller ɗin wanda ke jagoranci wannan gagarumin binciken yana neman bayanai ne da ke da alaƙa da korar da Trump ya yi wa tsohon shugaba na hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wato James Comey da kuma tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn a cewar jaridar New York Times ta jiya Laraba. Jarida ta ce bayanan da ake nema har ila yau sun shafi fannoni kamar 13 wanda suka hada da wata ganawa da shi Trump din ya taba yi da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov, inda shi Trump din yake fankamancewa ai shi koran da yawa komi ta sa ji kamar an dauke mishi wani nauyi da ke kan shi.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin a wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Ali Mustafa Sokoto, wanda ya taya ni da wanda haɗa ban sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin, wato Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.